da in kowane 1000 zai baka 18 unit kaman kwana uku da suka wuce mun zo zan saka katin wuta yanzu ya koma 15.5 yake baka babu bayani haka kawai an ƙara kudin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata koko saboda gashi ma kana siyan katin ma babu wutan to da wanne jama'a za su ji
idan wannan korafi da Hajiya Fatima Abubakar mazauniyar unguwar Asokoro ta babban birnin tarayya Abuja ta yi ne yasa shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya wato Nigeria Consumer Protection Network a Turanci Kola Olubiyo ya gana da manema labarai a Abuja inda ya nuna cewa an kwashi tsawon lokaci ana fama da rashin wuta a ƙasar bayan an dauki matakai da dama na gyara al'amarin Olubiyo ya ce cibiyar da yake shugabanta ta rubuta wa shugaban ƙasa wata takarda ta musamman akan yadda ake fama da rashin wutar lantarki domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki daya
muna so shugaban ƙasa da Allah da Annabi sallallahu alaihi ya amfani da karfin shi jara mana magana wuta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban ƙasa ai kokarin sa ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su World Bank ya ba su kudi daga CBN akwa wuta align na generation sun ki basu doka wuta umba muna cikin baban damuwa
shi kuwa tsohon shugaban ma'aikatar wuta ta Kaduna Idris Muhammad Madakin Jan ya ce gwamnati ta san matakin da za ta dauka a irin wannan yanayin
kowa ya sani waɗanda suka sai hannun jari sun ci amanan gwamnati gwamnatin da ta sayar da jari ta san an ci amananta saboda haka kaman likita ne da mara lafiya to likitan kuma a wannan tafiyar shine gwamnati da sayar da hannun jari wa masu hannu da shuni kuma gwamnati ta san cewa an ci amananta kuma gwamnatin ta san abin da ya kamata ta yi matakin da ya kamata ta dauka ta warware duk wani abin da ya shafi maganan saida hannun jari da ta yi a wannan kasa
amma me ba shugaban kasa shawara a harkar manyan ayyuka Ahmed Zakari Santurakin Kazaure ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar
in an duba me ke faruwa da kayayyakin kudin su da tsadan su da ake hadawa a samu kudin wutan in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta in ta yi kadan za a kara ta na daya duk wata shida sai an duba ta dan ba a so cikin dokar wani ya cutu ko azalunci wani ko su ɗan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa duk wata shida sai an duba an ga nawa ne to magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa bai zama na wani sabon labari da sai an ta tsalle a kai ba na biyu kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu tunaninmu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba
an kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su dauka domin biya wa masu amfani da wutan lantarki bukatun su na yau da kullum saboda tallafawa kananan sana'o'in hannu wajen farfado da tattalin arzikin su Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.